بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بيان هكا يوم ومساء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ونن لوكتي بركة مدى ساكي هدوا دوكو ونن شيء نومي تاكر رمضان التاريخي دقات شاء الباني تي بي كانوا دي شاء الله ونن شيني كشينا أشرنشك ونن جرينجي أمي البركة. Kamar yadda muka saba a cikin wannan shiri ta ƙetacce, muna tunatar da junanmu ne game da wasu muhimman ababe da suka faru a mabambantan zamuna a cikin tarihin dauloli da ci gaban al'ummar musulmi tsawon ɗaruruwan shekaru. Allah Ubangiji ya samu dace. Kamar kullum a yau ma muna tafe da wasu taƙaitattun bayanai akan wasu muhimman ababe da suka faru a tarihin musulunci a daidai irin wannan rana ta 20 ga watan Ramadan. Daga cikin su, abu na farko akwai fathu Makka, wato a shekara ta 8 bayan hijira, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya jagoranci sojojin musulmai cikin muhajirai da ansarawa daga garin Madina, suka dau hanya suka isa garin Makka, a inda Allah ya ba su nasara, suka bude kasar Makka ta zama kasar musulunci. Bayan tsawon shekaru ana tatabirza, ana rigima tsakanin musulmai da kuma kafiran da suke rike da garin Makka. A wannan karo, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar shiga garin. Allah ya halasta mishi yaki a garin, kuma Allah ya ba shi nasara akan mutanen garin ba tare da an yi wani yaki na azo a gani ba. Karshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu afwa, yace duk wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira, duk wanda ya je bakin Ka'aba ya tsira, suka roke shi akan ya musu afwa, ya musu afwa. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasaran kakkariya gumaka da waɗanda suke kewaye da Ka'aba, da waɗanda ke cikin Ka'aban, ya kakkariya su, ya ainihin wato sassare su, gumaka ne ɗaruruwa a wajen. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu nasarar ainihin wato kawar da su daga wannan wuri mai daraja mai albarka. A shekara ta 55 bayan hijira, musulmai da suka taho daga gabashin duniya zuwa nan ƙasar Afrika har suka iso garin Kairawan, wanda ita ce ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin da musulmai suka kafa a farkon al'amari. A wannan shekara suka gama gina babban masallacin Kairawan, wanda ya zama babbar cibiya ta ilimi da addini ga musulmai a wannan zamani, bayan sun samu halin gina ta a daidai shekara ta 55 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama. Sai kuma a shekara ta 222 aka sami wato sojojin musulmai suka ci nasara akan wani takadarin mutum da ake cewa Babak al-Khurrami. Babak al-Khurrami ya kasance takadarin ɗan tawaye ne, wanda a ƙarshe ma yayi da'awa cewa shi Allah ne, subhanallah, ta'ala Allahu amma yaqulu 'uluwan kabira. Kuma ya bai wa sojojin gwamnatocin Bani al-Abbas wahala fiye da shekara 20 ana ɗauki ba daɗi da shi. Kuma ya samu magoya baya waɗanda suka taru suka yi yawa a kusa da shi, ya kwace garin Azerbaijan ya mai da shi cibiyarsa. Sai a wannan zamanin ne wani komanda da ake cewa Afshin, Al-Afshin, shine ya samu damar kai mishi farmaki na ƙarshe da ya tarwatsa shi da shi da magoya bayansa, har da shi wannan Babak al-Khurrami ya samu ya tsere cikin wasu ƴan tsirarin mutane. Amma daga baya Allah subhanahu wa ta'ala ya huwace wa sojojin musulmai, sun kamo shi, sun danka shi ga halifa, an mishi hukuncin da ya dace, Allah Ubangiji ya tsare mu. Sai kuma a shekara ta 286 zamanin Khalifa Al-Mu'tadid, Ahmad Al-Mu'tadid billah, wanda ya aika wata rundunar sojoji ƙarƙashin jagorancin Mu'nis Al-Khadim, su ma dan su kai farmaki ga wasu mutanen ƙasar Kufa waɗanda suke ta da ƙayar baya a garin Kufa da wani gari kusa da Kufa da ake cewa Ainut Tamr. Anan ma haka wannan sojoji suka tafi har suka kai garin da ake ce ma Nainawa, amma sai suka tarar da waɗannan ƴan kalakato, ƴan wato masu farautan mutane da fashi, to sun watse ba su babu labarinsu. Allah Ubangiji ya tsare mu. Sai kuma wato a shekara ta 652 aka haifi wani babban jarumi cikin jaruman sojoji da suka zama shugabanni a musulunci. Wannan mutum ba kowa bane illa sarkin nan na daular mamalik da ake wa lakabi da Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz wato Mahmud ibn Mamdud, wanda ya kasance ɗaya daga cikin sojojin mamalik ne na ƙasar Misra, wanda shine kwamandan da ya jagoranci shahararren yakin nan na ma'arikatu Ain Jalut, wadda ta karye ƙashin bayan tatar da rashin imaninsu, kuma shine wanda ya ento garin Qudus daga hannun tatar. To a wannan shekara aka haife shi ta ainihin wato 652 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A shekara ta 1001 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sojojin kasar wato Jamus, wanda yawan su ya kai kaman soja mutum 40,000, suka yi wani kai wani hari na bazata akan sojojin musulmai na daular Uthmaniya, wanda yawan su bai wuce mutum 10,000 ba, suka yi musu bazata a bakin garin Zagreb, wanda garin Zagreb a yanzu shine helkwatar kasar Ukraine. A wannan hari na bazata da suka kai sojojin nan na kasar Jamus, suka samu nasarar kashe sama da mutum 700,000 a cikin waɗannan sojoji, al'amarin da ya bakantawa wato mahukunta a daular Uthmaniya rai, kuma daga nan suka yi ilanin harb diddal imbaratoriyatul Rumaniyal Muqaddasa, wato suka yi shelan cewa za a yi yaƙi na ba ji ba gani tsakanin gwamnatin musulunci ta ƙasar ta Uthman Empire da kuma sojojin wato Turawa waɗanda ke da wala'i ga daular Roma mai bin sha'anin Kiristanci. Sai kuma a shekara ta 1094 a lokacin ma sojojin daular Uthmaniya sun fuskanci wato jarabawa, inda aka ci nasara a kansu a bakin ganuwar ƙasar Vienna, wanda Vienna ita ce ƙarshen inda sojojin musulmai suka iya kaiwa a wancan zamani, kuma suka yi magarin ƙawanya tsawon lokaci, amma fa ba su ci nasara a wannan hisar ɗin ba. Aka ci nasara a kansu bayan an kashe sama da mutum 10,000 a cikin sojojin daular Uthmaniya. Wannan ya sa dole sauran sojojin suka ja da baya, suka koma baya, saboda al'amarin ya zo da jarabawa mummuna gare su. ‘Yan uwa masu albarka, waɗannan suna daga cikin ru'usul aqlam na ababen da suka faru a tarihin shekaru da dauloli da mabambantan zamanna a cikin tarihin musulunci, a irin wannan rana ta 20 ga watan Ramadana mai albarka. ‘Yan uwa masu albarka, saboda ƙurewar lokaci za mu dakata a nan insha Allah, sai mun haɗu da ku a wani shiri kwatankwacin wannan mai zuwa, inda za ku ji mu kuma har ila yau ɗauke da wasu taƙaitattun bayanai akan wasu muhimman batutuwa da ababe da suka faru a tarihin dauloli mabambanta na musulunci a cikin watan Ramadana mai albarka. Da wannan nake cewa wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والسلام عليكم ورحمة الله.